Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2549-60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma radio Afrika zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Laraba 21 ga watan Yuni shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga manyan kasashe da su kullo da sabon tsarin zuba jari a nahiyar Afirka. Sannan kungiyar tsagirin Al-Shabab ta Somalia ta dauki alhakin kai wani babban harin da ya kashe akalla mutane 7 a babban birnin kasar a jiya Talata. Sai kuma hukumomi a kasar Belgium sun ce sun dakile wani harin ta'addanci a jiya Talatan.
Kanin labaran kenan. Kwamishinan yan sanda a jihar Borno ya tabbatar da asarin rayuka a halin kwantan bauna da aka kaiwa wani ayarin motoci jiya.
Also serving with the SIB, who was caught on the front of the lorry, was killed. Driver of permitted government truck containing drugs to IDPs was killed.
Muna kuma da rahoto kan rikicin baya-bayan nan a jihar Taraba da ya janyo kafa dokar hana fita.
Ba rikicin kabilanci bane, ba dukkan Fulani ne suke fada da Mambila ba, kuma ba dukkan Mambila bane suke fada da Fulani. Akwai dan siraru dan kadan masu ingiza wannan fitina. Suna so a haddasa rudani don biyan bukatansu na siyasa.
Sahaba Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokradiya, shirin da ke haska fitila kan ci gaba da ko kuma akasin haka da ake samu harkokin siyasar kasashe masu tasowa. Kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya. Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta kira ga manyan kasashen duniya masu arzikin masana'antu na G20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da bada taimako a Afirka. Ta yi wannan kiran ne kafin ta dauki bakoncin taron kasashen na G20 da za a gudanar a watan gobe idan Allah ya kai mu. Wannan shiri da ake kira Merkel Plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a nahiyar Afirka don rage kwararren 'yan gudun hijira daga nahiyar zuwa Turai. A wannan mako ne ministan harkokin wajen Jamus Gerd Müller ya bayyana fargabansa cewar idan ba a dauki mataki ba, 'yan gudun hijira da za su fito daga nahiyar Afirka su shigo kasar Jamus za su kai miliyan 100. A saboda haka shugaban ta kasar Jamus ta sha alwashin zuba jari na dalan Amurka miliyan 335 da zai jawo hankali masu zuba jari daga kasashen waje zuwa nahiyar Afirka. Kana ta yi kokarin shawo kan sauran kasashen 19 na kungiyar G20 wanda za su halarci taron kolin da za a wato su kara kudurta taimakawa da tattalin arzikin nahiyar Afirka mai fama da matsaloli.
Kungiyar tsagirin Al-Shabab ta Somalia ta dauki alhakin kai wani babban hari da ya halaka akalla mutane 7 a babban birnin kasar a jiya Talata. A cewar wasu da suka shaida lamarin sun ce wata karamar motar bus ce da aka dankarawa nakiyoyi ta afkawa shalkutar gundumar Wadajir na birnin Mogadishu da ke yankin kudancin birnin da misalin karfe 12:40 na rana agogon kasar. Wakilin sashen Somalia na muryar Amurka Abdulkadir Muhammad Abdulle yana wurin da lamarin ya faru kuma ya ce ya ga gawaroki guda 7. Mutane da dama suka makale karkashin baraguzan ginin, don haka ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu, inji wakilin na sashen Somalia. Fashewar bomb din dai ta auku ne kwanaki 7 bayan da kungiyar Al-Shabab ta kaiwa gidajen cin abinci guda 2 a Mogadishu hari da wata mota dauke da bomb da kuma harbin bindiga. Waɗannan har-haren sun yi sanadiyar mutuwar mutane 29 ciki har da 'yan bindigar.
Hukumomi a kasar Belgium sun ce sun dakile wani harin ta'addanci a jiya Talata a lokacin da jami'an tsaro suka harbe wani mutum bayan tashin wani bomb mai ban tsoro. Kakakin ofishin lauyan gwamnatin tarayya Eric van der Sept ya ce sojoji sun gaggauta fin karfin wanda ake zaton shine ya tada bomb din a wata babban tasha bayan fashewar ya kuma kada da cewa mutumin da ake zaton ya kai harin ya mutu wanda sai da ya ce an dauki wannan hari a matsayin aikin ta'addanci sai dai babu wanda ya ji rauni bayan ga wanda ake zaton shine ya kai harin da aka kashe al'amarin ya faru ne da misalin karfe 9 na dare agugunchan bayan raguwar cinkoson mutane a gari
to kuna san labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC Jami'an Amurka sun shaida murya Amurka cewa suna dab da tabbatar da ko kungiyar dogarawan juye-juyen hali na kasar Iran ne suka sarrafa jirgin da bashi da matuki kira Iran da jirgin saman yakin Amurka ya harbo da safiyar jiya Talata. Wasu majiyoyi a Amurka da suka zanta da murya Amurka da basu yadda a bayyana sunayensu ba. Sun ce dogarawan juye-juyen halin na Iran su ne suka sarrafa wannan jirgi mara matuki daga wani sansanin ta da ke cikin Siriya. Sansanin yana kusa da Hama a cewar wani jami'i. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon Navy Captain Jeff Davis ya ce wani jirgi yakin Amurka samfarin F-15E ko kuma Strike Eagle ya harbo jirgi mara amfani da matuki kira Iran samfarin Shahed 129 da misalin karfe 12:30 na rana agogon can yayin da ya doshi sansanin rundunar kawance a kusa da Altam da inda Amurka ke horar da sojojin yankin da suke yaki da IS Davis ya ce an gano wannan jirgi da babu matuki da aka lalata a jiya Talata a kusa da inda aka taba harba wani jirgi na Iran da bai da matuki a ranar 8 ga wannan wata na Yuni
Kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya kira wato kasashen Eritrea da Djibouti su sasanta rikici akan fili da ke tsakanin iyakar su cikin Lumana. Djibouti tana zargin kasar Eritrea da laifin girka dakarunta a wannan yanki da ake takaddama a kai wanda aka kira Ras Jomiran bayan rundunar kiyaye zaman lafiya ta kasar Qatar ta fice daga wurin a makon da ya gabata. Inda haka lamarin yake akwai barazanar sake barkewar yaki a karonin farko tun bayan da kasashen biyu suka gwabza yaki akan wannan fili a shekarar 2008 a wani taro manema labarai a shekarar jiya Litinin wakilin shugaban kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya na dindindin Sasha Sergio Laurenti Solis ya ce wakilai na kwamitin sun goyi bayan dabarar kungiyar tarayyar Afirka ta tura masu binciken sahihi ko kuma ainihin wannan abin da ke faruwa akan iyakar kasashen kuma duk bangarorin su yi aiki tare don tabbatar da zaman lafiya da kuma kai zuciya nesa
labaran duniya kenan kuka saurara To madalla bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Borno Najeriya inda rundunar yan sandan jihar ta tabbatar da mutuwar wadansu mutane biyu da kuma bacewar wadansu da dama sakamakon wani harin kwantan bauna da ake kyautata zaton kungiyar Boko Haram ce ta kai ga wadansu da suka tashi daga garin Maiduguri tare da rakiyar jami'an tsaro Harin ya auku ne a wani kauye da ake kira Dalwa da ke tazara kilomita 30 da babban birnin jihar. Wakilin Haruna Dauda Biyu na dauke da cigaban rahoton.
Tuna watan Fabrairu 2016 daidai babban hafsan sojan kasar Najeriya Lieutenant General Tukur Burate ya sake bude wannan hanyar inda rundunar sojan kasar suka baiwa mabiya wannan hanyar rakiya ya tashi daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa inda daga nan kuma mabiya wannan hanyar za su ci gaba da kama inda suke so sai dai su da dama sukan sha ba da dadi ba a hannun irin waɗannan mahara wanda aka yi kiyasin cewa fiye da su goma kenan ana kai hari kan wannan hanyar wani lokacin ma har akan kwace kayayyakin abinci a kuma shiga da su daji yayin da wani lokacin akan yi zargin cewa waɗannan mahara kan sace wasu fasinjojin
Eyewitness accounts also revealed to us that the insurgents were firing anti-aircraft machine guns on the 80-seater bus conveying the mobile policeman.
Yes, she don't get in the either no sin she damage chiwa. Well and Mahara Suna boot a wuta come what a no kwamba. The banyan bandu gin and the kicker cut with again sama. Come on and do go muta the kid could you ruta manning. Kumaki the kita jamming and some dunk turtles or mammu. When the sticker hangers nozwa karamar hukuma as kidoba. And she got a summer the sura one yankee.
You are in the process. Six of them were shot. But as I speak with you, they are responding to treatment at the University of Maiduguri Teaching Hospital.
Yace a wannan yanayin da an harbi guda shida daga cikin su, amma kamar yadda nake magana da ku a yanzu, suna nan suna murmurewa da kuma ake musu jinya a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri. Yace guda 57 din kuwa sun tsira daga wannan hari da babu ko kurjini da ɗayan su ya samu, kuma dukkanin su suna tattare da makaman su, babu makami ko guda ɗaya da ya bace nasu. Kai har ma waɗanda suka samu raunukan su ma bindigogin su suna hannun su. Kwamishinan ya ce direban da ke jan wannan motar ya gudu ya bar wannan motar don gudun tsira da ransa, sai dai waɗannan mahara sun yi kokarin tafiya da motar amma ba su samu nasarar hakan ba. Bar daga bisani suka dinga bude wuta akan motar kuma jefar da ita a bakin hanya kamar yadda nake samun bayanai.
So far we have recorded no deaths from that mobile police unit. We've been hearing lots of stories and all that.
Yace a halin yanzu dai ba mutum ɗaya da ya mutu daga cikin tawagar ƴan sandan kwantar da tsoman mu, amma na dinga jin rahotanni daban-daban. Wannan dai shine gaskiyar lamarin.
Sergeant also serving with the SIB who was escorting on the front of the lorry was killed. Sergeant Bala Tise, one Mustafa Modu, driver of a Bornute government truck conveying relief materials, drugs in particular, containing drugs to IDPs, the driver was killed.
Kwamishinan ya ce sai dai akwai wani jami'in ƴan sanda da ake kira Sergeant Bala, an kashe shi wanda kuma na rike wata babbar mota ne da ke dauke da kayan magani da kayayyakin abinci da za ka kaiwa ƴan gudun hijira, da kuma shi kansa direbar motar da ake kira Mustafa Modu, shi ma sun kashe shi. Kwamishinan ya ce akwai wata kuma motar gawa da wata jami'ar ƴan sandan su da Allah ya mata rasuwa wanda ake kokarin tafiya da gawarta lokacin da aka kai wannan harin, sai dai motar da ke dauke da gawan ta wuce. Amma waɗanda ke bayani wannan abin ya nutsa da su, musamman ma ƴan wada bokon arziki na wannan jami'ar namu wanda da daman su yanzu haka sun bace, amma yanzu hakan sun fara dawowa ɗaya bayan ɗaya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gaida Haruna Biyu. Sai kuma jihar Taraba, inda aka kai waɗansu har-haren da ya kai ga kafa dokar hana fita a yankin Mombila. Sanata Yusuf A. Yusuf, mai wakiltar mazaɓar da rikicin ya ritsa da su, ya yi kira ga gwamnatin tarayya ta tallafa musu yayin da ake ƙoƙarin tsugunar da waɗanda abin ya shafa. Ga rahoton da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana.
Da kwakwaran murya na kira yidal gwamnati ta gaggauta ta tabbatar lallai an tura sojojin nan kuma su je su zanna su tabbatar an samu zaman lafiya a wannan kasar Mambila.
Shi ma da yake ƙarin haske dan majalisar daukan jihar mai wakiltar mazaɓaran Guroje barista Muhammad Bashir Bafe ya kuma musanta yadda wasu ke danganta rikicin da faɗin ƙabilanci.
Rikici tsakanin Fulani da Mambila suna ne aka sa, amma abin da yake ƙasa ba rikicin ƙabilanci ba ne. Ba dukkan Fulani ne suke fada da Mambila ba, kuma ba dukkan Mambila ba ne suke fada da Fulani. Akwai ɗan siraru ɗan kaɗan masu ingiza wannan fitina, suna so a haddasa ruɗani don biyan buƙatansu na siyasa, amma ba wai faɗan ƙabilanci ba ne. Idan mun ce Fulani ne suke fada da Mambila, ba mu yi ma Fulani adalci ba. Idan mun ce Mambila ne suke yaƙan Fulani, ba mu yi ma Mambila adalci ba, don ba dukansu ne suke son abin da yake faruwa ba. Don a cikin Mambiloli akwai masu hana ƴan uwansu yin wannan fitina, a cikin Fulani akwai masu hana ƴan uwansu yin wannan fitina. Saboda haka fitina nan ba na ƙabilanci ba ne, fitina nan na siyasa ne. Akwai wasu ƴan ƙalilan wanda suke janyewa gefe su kunna wutan siyasa a rigan ƙabilanci. Damuwan din a ƙauyuka ne ake yi. Za a je rugan Fulani a ƙona mishi rugan shi, a kwashe kayan shi, a sace shanu, a sare, a kashe wasu shanun din. Wani abu ya faru a gari kaza, ƴan gari kaza su kama, ba hankali a ciki.
A nata bangaren na ƴan sandan jihar Taraban da ta ma tabbatar da harin sarika nukin da ake samu, to amma ko ta ba da tabbacin cewa ne za ta kare rayuka da kuma dukiyar al'ummar jihar, inda ko ta ce mata tura karin jami'an tsaro a yanzu. ASP Dabi Misal, kakakin na ƴan sandan jihar, ya kuma bayyana halin da ake ciki da kuma irin matakan da aka dauka.
Sauran saunuka da kuma cikin dajuka mun samu rahotanni cewa akwai gidajen da aka sa wuta, akwai kuma barna dukiyoyi wanda har yanzu ba mu iya mun kimanta ba. Shi kwamishina na ƴan sanda Yakubu Yunana Babas tun jiya ya riga ya tafi wannan wuraren da wannan abin ke faruwa da sauran karin jami'an tsaro. Yanzu dai a yanzu aka an samu saukin wannan al'amarin.
Sanin mambilan da yake makan iyakar Najeriya da kasar Kamaru yanki ne dake da rabakatun noma da kiwo, kuma wannan ma na zuwa ne dai a daidai lokacin da gwamnatin kasar ke harama soma aikin samar da wutar lantarki na madatsar Mambila wanda ma ka iya baiwa jihar Arewa maso gabas wuta. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Haka yake, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da kwata na asuba, wanda yake daidai da karfe 1 da kwata, wato karfe 6 da kwata a kasashen Najeriya, Kamaru da Jamhuriyar Niger, karfe 5 da kwata agogon Ghana. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Ikin shirin Chiprap Wazurke.
The purpose of my being here is to extract assurances from my brothers and friends in the north that the Igbos are safe in Nigeria and in the north, as I have pledged that the Hausas and Northerners are safe in eastern Nigeria, and to assure them that there is no cause for alarm.
Yace makasudin zuwa na nan wurin wannan taro na Kaduna shine neman tabbaci daga ƴan uwana da abokaina dake arewacin Najeriya kan cewa babu wata barazanar rayuwa game da ƴan kabilar Iban dake arewacin Najeriya, kamar da yadda ni ma na tabbatar da cewa Hausawa da ƴan arewacin Najeriya dake yankinmu na kabilar Iba ba za su fuskanci wata barazana ba.
Me yasa gwamnatin Najeriya har ta kai ga ƴan banga suka karbi haƙƙinta na kare lafiyar ƴan ƙasa? Abinda zamu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Babban abin da ya dauke hankalin gwamnatin Najeriya yanzu shine yadda za ta shawo kan cacar baki mara kyau da take neman ta yi karfi tsakanin masu hankoron kafa kasar Biafra da kuma wasu matasan arewacin Najeriya, kamar dai yadda kuka ji cikin labarai. Muƙaddashin shugaban na Najeriya yana ta kai goro ya kai mari wajen ganawa da sarakunan gargajiya da shugabannin ƙungiyoyi daga sassan ƙasar daban-daban kan wannan batu. Ralph Nwazurike, shugaban ƙungiyar Masob, yake ba da tabbaci ga ƴan arewacin ƙasar da ke kudu maso gabashin Najeriya, yake kuma neman tabbacin takwarorinsa daga arewacin ƙasar kan rayuwa da walwalar ƴan ƙabilar Ibo da ke arewa. Babu laifi, in ji masana, idan ƴan ƙasa suna yi wa juna mubaya. Amma wannan aiki na ba da tabbaci ga kare rayuwa da kuma lafiyar waɗansu ƴan ƙasa ɗungurungun wannan hurumin gwamnati ne, kuma da ban tsoro idan ƴan banga suka fara furuci tamkar mahukunta. To kan haka na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero da ke Kano, wai me ya faru da gwamnatin Najeriya har aka kai ga haka?
Sakaci, wato masana suna yin bayani akan cewa kullum hukuma so ake yi kada ta yi sakaci a kan wani al'amari bisan da abu ita so a yi maganinsa yana tasowa. A yi suke cewa sau da yawa hukumomi suke kau da kai daga wani abu saboda fargabar kada su ɗau mataki wata matsala ta biyo baya. Aka ce amma wannan kau da kan yana janyo matsalar da ta fi wata da ake tsoro. To ina ganin harkar shugabanci a Najeriya ana yi irin wannan sakaci da yawa saboda tsoron kada a ɓata wa waɗansu. Wannan ita ce ta sa matasa a kudu maso gabas suka dinga wannan maganar Biafra, suka dinga barazanarsu, suka dinga kai mari suna kai goro suna cewa za su balle, za su yaƙi, za su kaza. Hatta kai kuma aka samu wasu matasan a arewa suka mayar musu da rage ta hanyar da suka mayar, wanda wannan ta jefa kuma fargaba a zukatan mutane da yawa. Shine kuma har aka kai ga wannan matsayar da kake magana. Sau wani ya ce wai shi ya amince zai kare rayuwar waɗansu a matsayin sa na ba gwamnati ba.
ta uku
yana da tabbacin zai kare rayuwar wadansa a bangaren ta
gazawar gwamnati kau da kai ne wannan al'amari Dr. Dukawa ko kuma dai wato lalacewar harkar gwamnati ce ma'ana ita hukuma ba ta da sauran kima a idanun jama'a
abu dai zai baka duka kaga na farko akwai lallace shugabanci din kamar yadda yake a komai zaka ga inda ga kan koyarwa zuwa kan aikin tsaro zuwa kan aikin asibiti zuwa kan aikin gwamnati akwai tabarbarewar al'amura ta yadda wani lokacin mahukuntan ba ta shinin mana mataki za su dauka akan al'amari wani lokacin kuma suna yin kobiri da al'amura sai da aka wannan kuma sai ibaka sakamakon cewa ba da yi mataki ba kuma mai dalilin ne da isa ba da mataki don haka al'amura sai su tabarbare
ganin inda aka kai yanzu kan wannan lamari me ya kamata ita hukuma ta yi ta ya za a warware wannan matsayi kuma ta ya za ita hukuma ta maido da martabar ta ce zaman to tana da kima a idanun yan kasa
ta daukan nauyin da ita kan shugabanci yanda ya kamata kuma wato shin shugabanci aiki ne tukuru amma a Najeriya abin da kake ce aka mai da shugabanci hanya ce ta hutu da samun abin duniya saboda haka sai ki zama na ba a yin aikin kake amma da dan haka wani da ka aiki kake yanzu a yin misali babu hanyar da ake motsa matasa yanzu a Najeriya kamar ta hanyar social media amma ba ka da wasu fitattun kafafe na gwamnati a social media wanda za ta dinga saita zukatan matasanta ta yadda idan wata matsala ta taso irin wannan za a yi maza a saita su a kan abin da ita daidai daga cikin matakan da za a ɗauka shi ne abin da madama ne ita zuwa da shi da dinga amfani da shi ta hanya da gwamnati ke buƙatar ta ga tsakiyar gafarta sun kasance ta haka ya kamata a ce gwamnati tana da wato ruwa da take a harkar social media ne da yawa ta yanda za su yi tsaka da matsalolin nan sun kasance
malaman addini kamar Sheikh Tahir Usman Bauchi sun fara magana kan wannan batu lokacin da ministan wasanni da matasa Solomon Dalon ya kai masa ziyarar buɗe baki makon jiya.
Ba zan ƙare magana ta ba sai na yi wata magana wanda yara suke yi a yanzu suka soma yanzu a nan Najeriya yaran kudu suna ce za su yi sabuwar ƙasa sunanta Biafra. To wannan yaranta ne duk wanda yake faɗin wannan magana cikin inyamurai. Ba a fiye shi lokacin ya ga wai yakin ba ne, da ya ga yakin ba zai fatan yakin ya dawo ba, bayan yakin ne aka haife su. Da wanda ya ga yakin Biafra ba zai fatan yakin ya dawo ba a cikin yamurai. To, mu kuma hakika yakin ya matsaye mu ya yi mana zafi, amma zafin da muka samu bai kai kaman zafin da waɗancan ɗin suka samu ba. To, kuma har yanzu, saboda irin waɗannan maganganu na cewa za su yi ƙasar Biafra menene. To sai ya fusatar da waɗansu yaran mu kuma nan suka ce sun ba Ibo wai notice zuwa watan 11 su bar ƙasa su bar arewa. A bar wani ɗan Najeriya ne zai ba ɗan Najeriya notice ya bar Najeriya? Kana ɗan Najeriya, ina ɗan Najeriya ka ba notice in bar Najeriya? To wannan maganan hauka ne, mu Najeriya ba mu da wannan irin tunani na raba ƙasa. Allah ne ya haɗa mu. Kuma za mu ci gaba da haduwa insha Allah duk abubuwan da za su dami mu na roƙon Allah ya yaye mana su yaƙi ba ke wanda bai san yaƙi ba ne yake fatan a yi yaƙi muna fatan zaman lafiya yanzu lokacin da su Sudan ta kudu suke neman a raba ƙasa na hankoro ga shi raba ƙasar yanzu ya suka zama masu neman a raba ƙasa ya suka zama su ga ana kashe junansu ba lafiya ba zaman lafiya to ba ma fatan maganganun banza da yaran banza suke yi wai a bada notice ko a raba kasa to duk wannan maganan yara ne ya kamata manya su fito fili su yi Allah wadai da irin maganganun banza na cewa za a yi sabuwar biyafara ko maganganun banza an bai ibo notice su bar arewa a cikin wata uku duk wannan maganganun banza ba mu goyi bayan su ba muna roƙon Allah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu
manufar sa ya hargiza al'umma haka haddasa fitina da kusuma dan ta waye komai himma karshe nasa kunya da nadama hada kai mu yanzu muke nema
masu aro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin nan a madadin Isa Lawal Ikara da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin anan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya
kuma da gaishe ka ga karatun Al-Qur'ani mai girma albarkacin watan Ramadan
sunana gwayata mamma shaibu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب صدق الله العظيم
تمام الله كفو مكركري غا تكتتن لاباري
Sadanin zafi a kudu maso yammacin Amurka ya sa ana soke tashin jiragen sama a birnin Phoenix a jihar Arizona sakamakon tsananin zafin da ake fama da shi. Ana sa ran yanayi zai yi zafi zuwa ma'aunin Celsius 49, zafi mai tsanani da ke hana wasu jiragen sama aiki. Kamfanin jiragen sama na American Airlines ya ce zai soke tashin jiragen sa 38 a tashar na saukan jirage na Sky Harbor a birnin Phoenix a lokacin yadayi mai zafi daga karfe 3 zuwa karfe 6 na yamma. Dalili kuwa shine iska mai zafi ba shi da kauri kamar iska mai sanyi, kuma jiragen saman suna buƙatar gudu mai yawa don su samu ƙarfin tashi. Kazalika tashoshin jirage da suke a sama suna fuskantar irin waɗannan matsala sabili da rashin iska mara kaurin. Su kuwa manyan jirage samfurin Boeing da Airbus suna iya tashi ko da zafin ya kai ma'aunin yanayi na Celsius 53. Shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga manyan ƙasashen duniya masu arzikin masana'antu na G20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da ba da taimako a nahiyar Afirka. Ta yi wannan kiran ne kafin ta ɗauki baƙuncin taron ƙasashen na G20 wadda za a gudanar a watan gobe idan Allah ya kai mu. Wannan shiri da ake kira Merkel Plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a Afirka don rage kwararar 'yan gudun hijira a nahiyar zuwa nahiyar Turai. Ƙungiyar tsagirin Al-Shabab ta Somalia ta ɗauki alhakin kai wani babban hari da ya hallaka akalla mutane 7 a babban birnin ƙasar a jiya Talata. A cewar wasu da suka shaidi al'amarin sun ce wata karamar motar bus ce da aka danƙarawa na kiyoyi ta afkawa helkwatan gundumar wadajir na birnin Mogadishu da ke yankin kudancin birnin da misalin karfe 12:40 na rana agogon ƙasar. Wakilin sashen Somalia na muryar Amurka Abdulkadir Muhammad Abdulli yana wurin da abin ya faru.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da za mu kawo muku maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Kama kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa a duk lokacin da kuke bukata a shafinmu na internet ko kuma muhawara da tsokaci kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban kasa a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya taimaka sai kuma injiniyanmu Jim Alheri ke muku fata alheri.